A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Isa Adamu wanda aka fi sani da Madadi mai bada haske a yayin daukan video wato Lightman wanda ya shafe shekaru 10 a masana'antar Kannywood. Yace soke dandalin film wato Film Village yayin masu harkar fina-finai dadi ba. A cewar sa an katse wa dubban matasa damar samun ayyukan yi. Ko me dalilin da yasa ya faɗa hakan? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya.
Ina da sana'a a cikin film wanda ma'ana wanda suke kunna light haske a cikin fina-finan Hausa. Ina da kuma mai gida wanda ya fara koya min wannan sana'a.
Wane ne ya fara koya
min? Wanda ya fara koya min wannan sana'a ba wani bane ba zai wuce Hassan Crown ba.
Hassan Crown?
Eh.
Muna zancen shekara nawa?
A kalla kasara za a samu hun shekara 10.
Shekara 10. Kana wannan sana'a.
To
ya aka yi katsinci kanka a Kannywood industry?
Gaskiya yanda aka katsinci kaina a Kannywood, ina lokacin kafin na shiga Kannywood ina harkar acaba. Ina harkar acaba na kawo fasinja yau da gobe yau da gobe tun an sabon titi. To sai Allah ya hada ni da shi na dauke shi muka je Wudil muka dawo har ya zamanto cewa ina zama kusan abokinsa zai kira ni yanzu in dauke shi ko wani abu to har ya fara cewa ko ina da sha'awar abin ne ce gaskiya ina da sha'awar amma ba ni da sha'awar ne acting a ciki saboda ba lalle bane nake tunani in samu wani gurbi a ciki sai dai harkar da yake ta harkar light Allah ina sa ran insha Allah zan samu dama ni lokacin yace to zai fara kirana to a lokacin da muka fara aiki da shi aikin wani producer mai suna Ibrahim Bauni lokacin da fara aiki da shi yau da gobe har ya lamanto yana iya tafiya ya bar ni ne satin din light daga lokacin da ya daina sai akwai wani mai gida na kuma ana ce mar Baban Ladogo shi ya kara dora ni akan hanyar da mutane suka sani akan sana'ar da kuma wasu daga baya suka kara sani na.
To banda lightning ba wani abin da kai ka taba yi a harkar fina-finan.
Gaskiya akwai abubuwan da nake yi saboda lokacin ina da yin acting.
Kana kakan fito a jarumi?
Ina fito a jarumi ko kuma ina fito in yi sin biyu sin uku saboda akwai wani mai gidana Baba Karemi ya taba yi min wani film mai suna Rindina. Sannan ya yi min wani film mai suna Gagarabadau. Sannan ba wani jarumi da gaskiya a cikin Gagarabadau da babu shi a ciki. Wala Alinuhu, Adam Izango, Sumo Musuwai, duk suna nan da yawa a cikinsu, mata da maza, lokacin da aka yi Gagarabadau.
To, menene abin sha'awa a wannan harka da kake?
Gaskiya abin da ya fara ba ni sha'awa na shigo ta ba wani abu ba ne, illa a ce yadda nake ganin mutane suna yin fim. Ban gane yadda ake ba saboda za a gani an hasko mutum a film yana kuka ko kuma yana da waka ko kuma yana wani abu wanda zai ban mamaki sai da na shigo sai na ga tabbacin abin nan ba abin da nake tunani a zuciya bane ba haka yake ba a zahiri
to ina kake son ka ga kanka a dan kankanin lokaci a wannan masana'a
ba wani abu nake so na ga kaina akai ba illa a ci hadin kai saboda duk abin da idan zaka yi shawara ko kuma zaka samu magoya baya to in Allah ya yarda abinda baka tunani ma zaka iya kai zaka Allah zai iya kai ka inda baka yi tunani ba saboda na duk duniyar film gwamnati tana dafawa masana'antar harkar film amma mu anan kasar sai dai mu ce to alhamdulillah gwamnati tana dafa mana amma ba kaman yanda wasu kasashen ake taimaka musu ba irin abubuwa
kaman kalubalen da kuke fuskanta kenan
yawa to mun kin ga kaman yanda aka ce za a yi film village akwai malamai da dama da suka dinga soke-soke da mutanen gari wasu gani suke an yi film village ne za a gina Alinuhu gida a can ko Adam Izango ko kuma yan film za su tarkace su koma can a'a a yanda film village yake idan gwamnati ta gina ba ta gina dan film bane ta gina duk wanda yake kasar Najeriya ne za ka shiga ne guri ne wanda ba lalle sai za ka yi film ba
kenan soke wannan dandalin fina-finan bai muku dadi ba
eh ba za mu ce mana dadi ba amma kun san bangaren za mu ce mai mana dadi saboda idan muka tsawa muka hasashe muka yi kuma zurfafa tunaninmu to wani bangaren za ki ga cewar soke shi din yafi alkhairi amma to wani bangaren ka duba kuma yin sa yafi alkhairi saboda keba guri akai wanda ba za mu shigo cikin gari ko mu je gidan mutane ko kuma mu dinga zuwa unguwanni muna aiki wasu suna zagin mu ko suna gaya mana magana wanda mu ran mu ba zai so ba shine gwamnati ga misali za a iya cewa in aka yi film village tunda za a film village ya haifar da ƙauyuka birane titina duk abin da ake amfani da shi a harkar film gwamnati za ta saka a gurin to kuma da suka za suna soke-soke ana cewa kaza kaza amma idan aka tsaya aka yi tunani mafi akasari saboda idan an yi film village a jihar Kano aƙalla ƙasara mutum sama da mutum 10,020 ba wai yan fim ba, mutanen gari ma su samu aikin.
To madalla madadi, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.